بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله في معجزاته يا زم تجاوب الكراتين البردة زم تاش بيتي نانا وني ستندا بيل وساعة ساوة تنيقو a sharhin nan gurin baiti na 64 ne ko wasa asawata an gadar buhairatuha wa rudda waruduha bil gaizihi nazami nan gurin cikin baban wannan ne fasalur rabi'i fi maulidihi cikin aihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka faru na mu'jiza abubuwan da suka faru na ban mamaki a aihuwar annabi alaihi salatu wassalam yace wasa asawata ya bakanta ma sawata sawa gari ne daga cikin gariruwa na Faris na Iran tsakanin Rayyu da Hamza ne yake to wannan garin ya bakanta musa rai an gadar buhairatu ha cewa dan tekunsu babban tekunsu wanda suke amfani da shi ruwan shi ya kafe a da aka aihin annabi sallallahu alaihi wasallam warudda waruduha mai neman shayar wasu ta ruwa rudda an maido shi bi wannan bilgaizi da bakin ciki yi na zami lokacin da yayi ishuruwa lugatul bait yaran baiti nan sawa shine gari ne tsakanin Faris da Hamzan kamar yadda muka faɗa waridu ha shine al'ati ilaha li yastaqi anci alwarid shine wanda yake zuwa ya kawo muku ruwa a sha wanda za a tura dan aike ya dauko ruwa daga rijiya ku sha kamar yadda Allah ya ce waja as-sayyaratun fa arsalu waridahum waridahum wanda yake zuwa ya dauko musu ruwa gadat ana cewa gadar ma'u ya gidu shine kafewa ruwa ya kafe ai qada wazahaba fil ardi ya tahi cikin kasa wajidal ma'u kamar da Allah a cikin suratu hud buhairatu ha tasgiri ne na albahar an ce albahar teku albuhaira kuma dan karamin teku tasgiri ne babban teku ne ba karami bane nan tasgirin nashi ne da ta'zim ne ba tasgiri bane da kalil sha'ani katan teku ne wanda suke shan ruwa a cikin shi amma da aka aihi annabi sosai da cikin alamomin aihuwar shi sai ya kafe zami bi ma'ana atisha wa huwa min az-zama'i yayi ishruwa ma'ana baitin ai mutanen garin sawa bakin ciki ya faru musu lokacin da abin da ya faru da tekun su da saboda ruwan shi ya kahe ya tahi cikin kasa sai da ya bushe kamas wa raja'a ka an ya kasulu li sharb duk wanda ke zawa man kana ya kasulu har sharb wanda zai zo shan ruwan wannan sai ya koma cike da bakin ciki saboda tekun ya kahe wannan yana daga cikin abubuwan mamaki da suka faru lokacin aihuwar annabi alaihi salatu wassalam cewa wannan tekun na sawata ya bice kuma abin nan wuta ta Faris da suke bauta ma sama da shekara 1000 ita ma ta mutu kahin haka wajen shekara 1000 akai ana bauta mata bata mutu ba a cikin sharhin muqamatul hariri na Abul Mamun Shurshi yake cewa wasadihul gassani aka hanun nas akwai sadihul gassani yana daga cikin mafi bokaye a cikin wancan lokacin wa anzaru bi sailil arm shi ya basu ma wa'azi cewa sailil arm damkin nan na sailil arm zai wannan zai bude wanda Allah ba mu labari to wannan sadihul gasaniki babban boka wanda yake sananne shahararri a wancan zamanin fa kana yudurji sarhu kama yudurji soba ya kasance jikin shi gaba ɗaya in ya kare bokancin shi nan nade shi yake kamar yadda ake nade tuha ya nade jikin shi gabaki ɗaya ya koma kamar tsumma kamar gammu kala jumjum tarasihi sai kawai kokuwa kanshi ake gani wa iza masad bil yadi asarat fihi lin azmaha idan an taba hannun shi asarat fihi hannun zai yi tasiri ga hannun saboda kashin suwan shi sun yi tabshi wa min kahanatihi to shi wannan bokan daga cikin bokancin shi ya ba shi labari lokacin da daren da aka aihi annabi alaihi salatu wassalam babban baini na Kisra sai da ya girgiza ya fado minhu 14 sharqa bangare guda 14 suka fado wanda suke cikin wannan mamallaka suka yi ta mamaki Kisra ya rubuta zuwa ga Sham cewa wadil samawati in qada tilka layla cewa wannan babban gini na muhayya ya fado akwai magana sai ma abucin Yamar shi ma ya aika anda buhairatu sawa cewa wannan teku na mu na sawa shi ma a daren jiya ya kahe wa kataba ilai sahibu tabariya shi ma wanda ke mulkin tabariya ya rubuto cewa lam yajr tilka layla fi baharat dabariya taykun ba dabariya ruwa bai gudana ba duka wannan suka yi ittifakin ya ba su labarin cewa a wannan daren a aihi wani wanda zai kasance sababin tahiyyar mulkin wannan shine alamar da yake nuna baiti na 65 ce wannan a cikin sharhin muqamatul hariri wanda malam yace baiti na 62 ka annabin nar ma bil ma'i min balalin hazanan wa ma bil ma'i ma bin nar min darami yace ka annabin nar ma bil ma'i min balalin kamar ka ce abinda ke tare da wuta shi ya koma ma ruwa na jika hazanan dan bakin ciki wa bil ma'i ma bin nar kuma abinda ke tare da ruwa shi ya koma ma wuta min daramin na cinnuwa na kamuwa da wuta lugatul bait balal shine balal ma jika a ce balla saubuhu ayya jika tuhash daram shine alharara wal tihab wuta da zahin wuta shi ake ce ma daram imru'ul qais cikin sifar doke shi a cikin wannan kinshi cikin diwanin shi imru'ul qais yake cewa wuqafu hadaramun wajar muhajazimun walamu haziyamun walbadnu maqbubu darimun kunnuwa da wuta ma'anal bait yace laqad khamarun narul majus wuta ta majusawa ta buce ta mutu daran da aka yi annabi alayhi salatu wassalam kamar ka ce ta sufanta da abin da ke tare da ruwa wutar wannan ta koma ta yi sahi kare kamar ita ce ruwan kuma ruwan ya koma ya cinni da wuta kamar haka ce shine wutak kamar ta sufanta da abin da ke tare da wuta na abin nan na bushewa yace fa kana kullam min an-nar majus duka ya zamana da wutan majusawa da teku na sawa gaba ɗaya sun sauya kowanne dan bakin ciki ya koma aka san abin da yake tare da shi shi ruwa ya koma ya kwashi ya koma wuta wuta ta koma ta zamana ita ce cike da sanhi ta mutu ma'ana baiti na 66 duka wannan a cikin alamomin samuwar aihuwar annabi alayhi salatu wassalam ya faru baiti na 66 wal jinnu tatif wal anwar sadu'atan yace wal haqu yazhar min ma'anan wa min kalimi yace wal jinnu tatif al janu suna ta yin sauti wal anwar sadu'atan kuma haske yana dagowa wal haqu yazhar gaskiya tana bayyana min ma'anan daga ma'ana wa min kalimi da kuma kalami lugatul bait tahatifu ai shine tasawwitu tana sauti wala tura ashkhasu haba a ganin ta mina sauti daga sauti ne li'anna al hatu ma'anahu as saut in an ce al hatafu ma'anashi shine as saut me yasa ake kiran da salula al hatif saboda tana magana kuma ba ganin magana ake ba sautin al janushi ake cewa al hataf yana yin sauti ba a ganin shi to ita ma tana sauti ba a ganin ta yayi aka ba ta suna da alhatif duk wani bakon abu da zai zo malaman lugha na zamani suna zama ne da zurhin tunani da dogon tunani su ba abun suna ba a haka bane kawai suke dauko shi su ce kawai mu bashi kaza a cikin muqamatul hariri a farkon muqamatul rahabiya yace haka al-haris ibn hammam qala hatafa bi da'iye shauki yace hatafa bi yayi sauti da ni sadi'atan ay murtafi'atan as-sauti as-sada'u shine irtifa'u sauti shay dagawa sautin wani abu idan an buge shi ka bugi wani abu yayi ƙara wannan ƙaran shi ake ce ma sada'a a cikin muqamatul yaziji muqamata 15 yake cewa miskul labahu adirun sadu'un fi jannatin tashfa shajjun yanshaku sadi'un ma'anar bait ma'anar baitin yace yutabi'u sha'irul hadis mai waka mai wake dai shine Busairi ya ci gaba da bamu abubuwan da suka faru na alamomin aihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljannu sun kasance suna ta sauti su ma a wani gurin da sabon wani abu ya faru cewa kuma haske ya bayyana ya haske dukkan wasu bainaye na Sham babu abin mamaki gaskiya ce ta bayyana kuma ma'ana ce ta hakika wadda ta bayyana shi yasa wannan abubuwan duka suke faruwa baiti na 67 yace amu wa samu fa ilanul bashair lam yusma'u barakatul inzar lam tushami yace amu wa samu amu sun makabce wa samu sun kurumce fa ilanul bashair sanawa ta mutane lam yusma'u ba ajita ba wa barakatul inzar kuma walqiya ta wa'azi lam tushami ba asin ba a ganta ba ba a kalle ta ba lugatul bait al bashair jam'u bashira ne shine ma'ana mubashir mai bada al bashir barika shi kuma daga albarqo ne ya kadul barqo ya khadafu absarum tushami lam yanzuru ilaiha nazar qabulin kallan wa kalluna a amsa shi ake cema ashamma ila kaza shamal barqu aynu zira ilaihi cikin muqamatul hariri yace fata basar wala tashim kullu barqin ruba barqin fihi sawa'iqin hayy ma'ana albayt ma'ana baitin yace ragama ma zahara min addu abubuwan da suka faru na ayoyi na ganin ido da wanda ake ji wajen aihuwar ma'aiki alayhi salatu wassalam amma ka hore musun abun suka yi idan su yan makabce gami da ganin gaskiya kuma kunnan su ya kurumce gami da sauraron wa'azin da ake musu da aka aiko annabi alayhi salatu wassalam duka wannan alamomi ne na hakika su suka fara a aihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma gaba ɗaya ka hore bisu yarda da su sun ƙaryata bisu yarda ba da annabtak baiti na 68 yace min ba'ad ma akhbara al-aqwam kahinuhum bi anna dinahum al-mu'awwij lam yakum yace min ba'ad bayan akhbara al-aqwam kahinuhum mutanan ma'ana ka hore bokansa ya ba su labari cewa addinin su karkatacce ba zai tsaya ba, ma'ana rushewar shi tazo. Lugatul bait, lugga ta baiti alkahin shine wanda ke bada labarin gaibu. Bagawi ya shaddanta cewa sai in yana ta'amuli da shedan ne za a kira shi da alkahin. Ma'anar bait, ma'ana baitin abin da yake nihi cewa kahurai bokansa ya ba su labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a lokacin shi yayi na ya bayyana. Saboda dalilai da ya gani masu ban mamaki shine wancan bokan da muka gani a cikin wannan wanda yake nada kanshi. Yace amma duk da haka saboda tsananin kin gaskiye su da kurmicewar su da tamarrudancin su amma basu gaskata hatta bokan nasu. Mu duba mu ga bokancan da yake ba su labarin komai, bokancan da yake ba su labarin duk abin da zai faru, amma ba su labarin cewa wannan Annabi ne karshen zamani ya bayyana, amma ƙaryata suka yi dan taurin kai. Duk da shi suka yarda da shi su suke amsa komai a wajen shi. Yace mu'min ba'ad, yace ba'ad ma ayanu fil ufqi min shuhabin munaqqadatin wufqa ma fil ardi min sanami. Yace ba'ad min ba'ad ma ayanu, bayan sun gani kirar da idan su fil ufqi a cikin sasanni na sama, min shuhubin na tauraru da ake gihon kahurai da su, munaqqadatin wanda suna ta fadawa. Yace wufqa ma fil ardi, abinda ke daidai akan kasa, min sanamin na goma ka suna fado ma daidai kan gumki su fado mishi. Lugatul bait ayanu ay shahadu, shine ganin ido. Munaqqadatin ay sufa ce ta ashuhub, suna fadawa akan shedanin da ke satar ji. Al-ufuq shine jami'ul afaq wa jihatus sama, ma'ana bait, ma'ana baitin, ma'ana yace sun ci gaba da kan tamurrudancin su da kuma juhudin su da musun gaskiya, bayan sun ga tauraru suna fado ma gumakan su wanda suke bauta ma, gumakan da suke bauta ma gashi Allah yana ta turo tauraru suna hallaka su. Kuma nuni ne yake mana zuwa ga cewa aljannin da kansu da suke cewa anna la masana samaa, mu mun sa mun nemi abin nan, mun nemi ji daga sama. Fa wajadna ha, sai muka same ta, muliat, an cika ta harasan cire yan tsaro shadidan masu tsanani wa shuhuban da kuma tauraru, ga mala'iku sun tsare kuma ga tauraru masu gihon mu. Wa anna kunna naqud minha maqa'ida lis-sam'i, can da mu mun kasance inji aljanu muna zama a can sama, zama na musato ji mu sauraro. Sai suka ce amma yanzu fa man yastami al'ana, duk wanda yaje ya sato ji a yanzu, yajid lahu shihaban rasada, zai samu tauraru mai tsananin wuta yana dakon shi yana jiran shi halaka shi. Duka wannan bai zame ma shaydanu ba, wannan ba ka horai ba dalilin imani, saboda shari'a ta Allah ce. Baiti na 7 yace hatta gada an tariqil wahayi munhazimun min ash-shayatin yaqafu isra munhazim, yace hatta har sai daga da yawayi gari an tariqil wahayi, gami da munhazimun kariyayye ne an tariqil wahayi, daga hanyar wahayi, min ash-shayatin daga cikin shaydanu, yaqafu yana bibiyar isra munhazimi, bayan wanda yake kariyayye. Ma'ana baiti munhazim ai hazama khasmuhu, kariyawa ka kariya abokin gaba, kariya abokin husuma, ma'ana galabahu shine ka samu rinjaye fa hazamuhum bi iznillah. Alhazm shine kariyawa ta samun nasara, yaqafu shine kafa, shine bin baya, kafa isra fulan ai ka bi bayan shi, summa kafaina ala asarin bi rusulina. Ma'ana baiti ai annahu lam tazali shuhubu, ayana nihin tauraru busu gushe ba, tunakkaru tana kariyawa ala shayadin akan shedanu almustariqa lis-sami, wanda suke je su sato sauraro, hatta bat adu haribin, he da suka nisanta suna masu gudu, an abwabu sama'i daga koha ta sama, wa kullu haribin minhum yatabu asrul akhar, kowanne mai gudu daga cikin su yana bin gurbin dan uwan shi akan su tsere, shine ma'anar yaqafu isra munhazimi, duk wani wanda ya gudu dan uwan shi bu bayan shi, dan uwan shi bu bayan shi akan tserewa. Yace ka annahum haraban abdalu abrahatan aw askarun bil hasamin rahatayhi rumi, ka annahum kamar ka ce su shedanu, haraban a wajen gudu, abdalu abrahatan sadaukai ne na abraha, aw askarin ko kuma so zawa ne na yaki, rumi wanda aka gihe shi bil hasa da tsakonkwani, min rahatayhi daga tafufukan shi guda biyu. Lugatul bait, lugga ta baiti, abdal shine jam'u badalin wa huwa shuja, shine sadauki. Cikin sharhil muqamatil hariri abu al-fatihil busti yake cewa idza aqsamul abdal yawman bisayfihim wa adduhu bimaks wal majd wal karam, al abdal shine jam'in badal shine sadauki, rahatayhi ay kaffaihi sanannan abinda yake nihi. Ma'anar bait ka anna ha'ula'i shayatin, kamar ka ce wannan su shaydanin, yafiruna suna gudu, haraban min ash-shubu saboda guje ma tauraran dake giho su, allati tadba'uhum wa take bin su, ka annahum shaja'anu jaysh abraha, kamar ka ce sadaukai ne na sozawan abraha suna gudu cikin kowanta maguda jama'a jama'a tsuntsaye suna gihosu wanda suke bin su suna gihosu da tsakonkwani suna gihosu suna kada su auka annahum yashin kabirin ko ga maka ce manyan manyan abun nan ne sozawa ne masu girma wanda aka gihu su da tsakkuwa daga tafin annabi alayhi salatu wassalam kamar yadda faru a yaki fan hazama ala zarika suka watse akan wannan suka karaya mu mazzakan sun ciccir wasu sun yinan wasu sun yinan wasu an kashe su wasu an musu rauni sun ciccire sun yi kucin kucin a cikin yakin Badar da Hunain yazo a cikin sira ta Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala yana ba mu labari game da sha'anin Abraha Ibn Ishaq yake cewa fa kharaja al-Kinani Kinani ya hutu hatta atal qulais fa qa'ada fiha yaje qulais sai zamna Ibn Hisham yace ya ani ahadasa fiha yayi hadasi a cikin ta Ibn Ishaq sai summa kharaja falahika bi ardi yahutai tahiya game da kasashi fa akhbara bizalika abraha aka gaya ma abraha kai ce man sana'a hazawa aikata wannan faqila law aka ce sana'a haza rajulun min al-arab wani mutum ne daga cikin mutanen larabawa min ahli hazar bait daga cikin wannan daki yana nihin ka'aba allazi tahujju al-arab wanda larabawa suke abin nan hajji a cikin shi ilayhi a gare shi a makka yace sami'a qauluka asrif ilayya hajjul arabi yace zai yaji magana ka da kake cewa sai na kautar da hajjin abin nan larabawa larabawa da suke yin aikin hajji asalin kissa abin da yake nihi nan gurin Abraha a wancan lokacin ya samu labarin larabawa yadda ya ga suke zuwa suna cincirundu suna hajji kamar yadda muke yi yanzu suna cincirundu suna aikin hajji a Ka'aba to sai ya gina wani katan katafarin baini katafarin guri wanda yace sai ya maido da ya kawatar da shi ya mushi ado ya hika aba kauyawa gaba ɗaya dukkan su tattaro gaba ɗaya su komo su rika yin wannan su rika yin hajji a can wani ba kauye da ya ji wannan labarin sai ya tahi ya yi kashi a cikin ɗakin nashi da ya shirya ya yi gasa da shi da Ka'aba to wannan shi yasa ya yi hushi ya yi tsananin hushi an je an mushi bayan gari a cikin Ka'aba tashi yake cewa sai maida ta larabawa su komo su rika hajji a nan gashi sun zo sun yi kashi a ciki yace anna halisa lizalika bi ahlin yana nuna mu cewa Ka'aba kaba ta dace mu bar Ka'aba ta Allah saboda ita sai yayi hushi Abraha akan wannan yar rantsi da Allah cewa sai ya tahi ya dauki rundunonin shi da zai je ya rusa Ka'aba wannan shine sababin da yasa Abraha ya rantsuwa cewa sai ya hado sozawa su zo su rushe Ka'aba da dalilin ta aka ma bainin shi bayan gari yace summa amara al-habsha ya umarci mutanen habsha suka shirya suka hada yakin su sannan suka huta tare da su akwai giwa wa kauyawa larabawa suka ji da wannan suka girmama suka ji tsoron wannan abin wara au jihadahu haqqan alayhim suka ce cewa haƙi ne akan su siyaki Abraha lokacin da suka ji cewa ya zo ya rushe Ka'aba ne ɗakin Allah sai wani mutum daga cikin mafi manyan manyan mutanen Yaman da masu mulkin ta ya fito yace ana ce mishi Zunnafar ya kira mutanen shi da wanda suka amsa mishi daga cikin kabilun larabawa cewa ku fito mu yaki Abraha zai zo ya rushe Ka'aba da yakin shi gami da baitin Ka'aba ɗakin Allah yace da abin da yake nihi na rushe Ka'aba da kuma ya rushe ta sai diyawa daga cikin wanda suka amsa mishi suka amsa mishi sun ma'arada lahu faqatalu suka bujuro mishi suka yake shi fa hazima zu nafar wa sahabu shi ma abucin zu nafar kin nan da yake kira da shi da mutanen shi suka kare suka watsi wa ukhiza lahu zu nafarun fa uti bihi asira aka kama zu nafar kin shi wancan wanda yake a huto a yaki Abraha aka kama shi a kaman membawa shi shugaban wancan falamma arada qatlu yayin da ya so ya kashe shi qala la uzu nafar sai zu nafar yace mishi ai wal malik ya kai sarki la taqtulni kada ka kashe ni fa innahu asa an yakunu baqa'i ma aka khairan laka min qatli tana yuwa ya kasance bari na da zaka in zama tare da kai yahi maka alkhair gami da kisana fa tarakahu min alqatli sai abarha ya bar shi bai kashe shi ba wa habasahu indahu fi wisaqin sai ya kasi sai ya darme shi a wajen shi a cikin ankwar wa kana abraha rajulan haliman duk da haka abraha ya kasance mutum ne mai jimri mai hakuri yasa bai kashe shi ba amma da ya fito ya kashire kashe shi da zai yayake shi da kashe shi zai to wannan shine sababin da muke jin labarin cewa abraha ya hada abun gakin shi mayakan shi a zo a abin nan a rushe Ka'aba to baiti ɗaya ne kaga da mun tsaya baiti na 72 yace nabzan bihi ba'da tasbihin bi batnihima nabzan li musabbihin min ahshahi murtaqimi yace nabzan bihi saboda gihawa a gare shi ba'da tasbihin bayan tasbihi bi batnihima a cikin su nabzan li musabbihin kamar gihwa ta mai tasbihi min ahshahi murtaqimi daga kayan ciki na wanda ya hadiye abu lugatul baiti luga ta baiti al ahsha sune al am'a a cikin al hamasa sugura yace falan ma waqa al yasu tanaka tanasauka ala zikrin wa fil ahsha min zikri kama jalla an istabari al-ahasha su ne kayan ciki multaqimi nan gurin yace allazi taqamal hutu wanda kihi ya hade shi kamar yadda Allah yace fal taqamal hutu huwa mulim shine yake nihi annabi Yunus an ma'anar bait ma'anar baitin ayani annahu abinda yake nihi kana rami Husa sallallahu alaihi wasallam al-askar bil hasa gihwar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi da sozawa ya gehesa da tsakonkwani bada an sabbaha bayan tsakuwa tayi tasbihi dakhil kafihi cikin tafufukan shi shabihan bi rami Allah nabihu yana kama da gihwar Allah da yayi da annabin shi Yunus daga cikin kihi bada an sabbaha fihi bayan yayi tasbihi a cikin shi muddatan min zamanin mudda mai tsawo ta zamani yace iz kana al-hutu ba'da taqaddata kamu saboda kihi ya riga ya hadiye shi ba'da an farra min qaumihi bayan ya guje ma mutanen shi annabi Yunus kenan nan gurin ya kwatamta gihwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da tsakuwa tana tasbihi da hannun shi taje ta watsa taran kahurai kamar yadda aka geho annabi Yunus daga cikin kihi yana tasbihi daga cikin cikin kihin nan zan mutakaita insha Allah sai ne gaba mu tashi fa al-faslul khamis fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum